Jamila, happy birthday. Jamila,
happy birthday. Jamila, happy birthday. Jamila,
happy birthday. Muna miki happy birthday. Jamila,
happy birthday. Jamila, happy birthday. Jamila,
baba muda shakar ki cikin matan hadiyar na.
Jamila,
idan bai kauna dake Jamila za ai murna.
Jamila,
murna da ka da shekara muka zo mu murna.
Jamila,
kina da amana kuma kake sai an tuna.
Jamila,
dangi murna. Jamila,
happy birthday. Jamila, happy birthday. Jamila.
Ah, akwana ta shiga Jamila ta bayyanta.
Jamila,
tana da girma in kama da ta karbe ta.
Jamila,
balle ilimi Jamila ta fifita.
Jamila,
kyawu hali kuna ta kimbanta.
Jamila,
ko me za ai wa Jamila ta cancanta.
Jamila,
a faranta ba,
Jamila,
a karamta ba,
Jamila.